Baba Suda, Sarkin Labari.
Sida ufataken dare sun fito da wani sabon salon yi wa baburan a daidai ta sau tsirara cikin dare.
An tambayo mani ma aure, na zo na kwanta da farin ciki, washe gari da asuba sai firgit na tashi.
A tsarin koti dai ana iya tuhumar mutum da laifuka sama da biyu a takardar tuhuma guda. To amma sai gashi duk da hakan an kai wani matashi kotun da takardun tuhuma guda biyar duk shi kadai a lokaci guda.
Kawai dai zargin da ake mun kenan. Wai ne dan ba ni bane.
A yayin da a baya muka ji yadda kasar China ta ware wa beraye rana guda saboda muhimmancin su, mu ma da alama Juma'ar mu ta yau anan Kano ta berayen ce, dan har hudu ba limaman Juma'a suka yi musu.
Wadda daga cikin waɗannan dabbobi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci bera a ciki.
Wasu mutane sun bi dare sun soma ginin akalla gidaje goma a tsakiyar titin kofar Dawanau zuwa garin Dawanau da ake aikin ginawa.
Kuma kan titin da gwamnati take ginawa, inda asalin titin kenan gurin suka sauke gina.
Jami'an Karota sun yi shigar sunkuru cikin wannan dare a kasuwar Farm Center, sun rushe rumfunan kan titi.
Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Karota, tsagingimu ne yake fitowa na rusau.
Akwai hudubar Juma'a ku da kace mu. Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ibrahim Abdullahi soran dinki ne ke muku sallamar, tare da farin cikin sake kasancewa da juna ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta Juma'a, mai taken Juma'at rahmatillah, wadda muke fatan Ubangiji ya sada mu da dukkanin alhairanta baki ɗayanmu mu da ku muna yin fata. Kuma bayan gabatar da kai a tsarin musuluncin, ku zo mi wa shirin mabudi da karatun labarai.
Gwamnatin Kano ta tabbatar da cewa za ta ci gaba da samar da magunguna da kayayyakin lafiya domin inganta lafiyar masu dauke da cuta mai karya garkuwar jiki, wato HIV, a fadin jihar baki daya. Wata sanarwa mai dauke da sa hannun jami'in hulɗar jama'a na hukumar, Aminu Bello Sani, ta rawaito cewa babban darakta mai kula da cuta mai karya garkuwar jiki na jihar Kano, Dr. Sabitu Shaibu Shanona, ne ya tabbatar da hakan a Juma'an nan. Ya ce jihar Kano tana hada kai da dukkanin hukumomi domin ganin an samu kayayyaki tare da magunguna na masu fama da cutar ta HIV domin rage yawan mutane da suke ziyartar cibiyoyin kula da cutar. A nan kuma, hukumar kula da zirga-zirgar ababen hawa ta jihar Kano, Karota, ta ce ta samu nasarar kame wasu manyan katankatan din magunguna guda 28 da aka shigo da su jihar Kano ta barauniyar hanya saboda ba su da lambar hukumar NAFDAC. Wannan na kunshe ne cikin wata sanarwa da jami'in hulɗa da jama'a na hukumar Nabilisi Abubakar Kofar Naisa ya fitar a jiya Alhamis. Sanarwar ta rawaito cewa hukumar ta Karota ta kame tarin magungunan ne a wani rumbun adana kayayyaki da ke kan titin zuwa filin jirgin saman Malam Aminu Kano, bayan da wasu kwararrun jami'anta suka samu bayanan sirri kan yadda ake shigo da magungunan taɓa rauniyar hanya ake kuma oye su. Abakar Sabo daga sashin labarai.
To kafin mu je ga jigon rahotanninmu na yau, Jakada Haruna Muhammad ya kasai zai karanto wasu daga cikin saƙonnin ra'ayoyinku da kuka turo a kan jigon rahotanninmu na jiya, wanda ya kalli batun yanda al'ummar yankin Ja'en suka fada cikin halin taskun kalubalen tsaro cikin dare saboda yadda wasu jajirtattun yan kwamitin yankin suke tsare a hannun hukuma saboda wani zargi har yanzu ba a sallamo su ba.
Da sakon Abba Bila mai Super Jet Kura za mu fara, inda yake cewa salam Baba Suda. Gaskiya hukuma da kwamitoci da yan vigilante kawo wannan unguwa dauki. Shi kuwa Muhammad Sallar cewa ace da rana tsaka jami'an tsaro kuna ina ake yin haka. Ya kamata mahukunta su kawo mutanen jayin dauki. Subhanallahi, jama'ar jayin Allah ya kawo muku dauki. Sata kiri-kiri, sako daga Awwal Zubairu Wadil. Dan Allah hukuma a kawo musu dauki, sako daga Bilkisu Tudun Wadaddan Kade. Ya kamata a duba lamarin dan Allah a taimaka musu, sako daga Nafisa Enshana. A ƙarshe zamu karkare da sakon Bilkisu yar mai shinkafi, inda sakon ta yake cewa ku ji tsoron Allah, ku daina yi wa al'umma sata domin za a je inda ba ku da komai sai aiki na gari. Masu sakonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai bamu damar karanta sakonninku ba, mun gani muna godiya, Allah ya bar zumunci.
To madalla, jigon rahotanninmu a yau zai kalli wani al'amari ne da ya bullo daga kotu, domin dai a tsarin kotun ana iya tuhumar mutum da laifuka sama da biyu a takardar tuhuma guda. To amma sai gashi duk da hakan an kai wani matashi kotun da takardun tuhuma har guda biyar shi kadai a lokaci guda. Laifukan da ake zargin matashin da su sun fara ne daga yadda ake zargin yana siyar da tabar wiwi, sai kuma shiga wani gida ba tare da izini ba, da kuma yunkurin yin sata. Bayan kuma an tashe shi bai dace ba a wannan gidan, sai aka zargin ya sake tsallakawa wani gidan na daban. Nan ma kuma aka sake rarakarsa, sai kuma ya wuce wani wajen na daban, inda a can ne aka zargin ya dace ya saci wani babur mai kafa biƙirar jancan. Bayan kuma an kama shi an kai shi ofishin ƴan sanda na sheka, a can din ma sai aka zargin ya balla saldin ƴan sandan, inda wasu abokan zamansa na cikin saldin suka arce a guje. Shi kuma ya zo zai gudu kenan, ƴan sandan suka dakumo shi, inda suka gurfanar da shi a kotun magistrate mai lamba 30 da ke zamanta a gyaɗe-gyaɗe ƙarƙashin mai shari'a Awwal Yusuf, ɗauke da takaddun tuhuma daban-daban har guda biyar. Ɗan sanda mai gabatar da ƙara kuma ASP Halliru Muhammad ya karanta masa tuhuma-tuhuman, inda ya amsa zargin shiga gida da kuma ɓalle saldin ƴan sandan, ya kuma musa dukkanin sauran zarge-zargen. Ita kuma kotun ta ce to jami'an gidan ajiya da gyaran hali Babangida Sani da Nasir Ado da kuma Mubarak Sani Karkarna su wuce da shi gidan gyaran halin ya ɗan taɓa gabza zuwa 12 ga watan gobe a sake dawowa da shi don a ɗora. Kuma jim kaɗan bayan fitowa daga kotun, jakada Hassan Mamuda Ya'u ya zanta da matashin mai suna Bashir Mika'il ɗan unguwar ta sheka, inda ya jaddada cewa laifukan da ya amsa ɗin su kaɗai ya sanya aikata, kuma ko da ma ɓalle sal ɗin ai abokan zaman sal ɗinsa ne suka yi, ba shi ya yi ba, wai kawai dai ya amsa ne.
Wannan yara ne suka balle suka tashin da safe na fita nima.
Suwa kenan?
Ban san yaran da suka balle ba. Saboda a tayin din ni ne shiga ƙarshe. Shi yasa ƴan sandan ma suke tunanin kamar ni na balle musu sel.
To amma kuma me yasa ka gudu?
Saboda duk an fice shi yasa ga na gudu. Kuma ta kofa muka fita ƴan sandan duk suna bacci.
Kana shaye-shaye?
Eh ina shaye-shaye.
Kamar da me da yake sha?
Ina shan wiwi, ina shan syrup, amma san kalau wani babur bane. Kawai dai zargin da ake mun kenan. Wai ne dan ba ni bane, wai an biyo mu mun dau babur mu uku. Alhalin ni kuma ina unguwar Hausawa a kwance a ranar.
To wannan dai shine jigon rahotannin namu a yau, wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya 0809114495, sai kun aiko. To idan muka je ga rahoton hudubar Juma'a kuwa, a iya cewa yau a Kano hudubar ta zo da wani sabon salo ne. Domin dai a yayin da a baya muka ji yadda ƙasar Cana ta ware wa ɓeraye rana guda saboda mahimmancin su, mu ma da alama Juma'ar tamu ta yau ta ɓerayen ce. Domin dai har hudubar Juma'a limaman suka yi musu ta musamman, suka kuma ce a tashi a yaƙe su a kashe sukar a bar su da rai, kada ma a sake a buɗe ƙofar ƙazanta har ma su samu shigowa cikin gidaje su yaɗa cutar lasa. Bari dai na bar ku da jakada Abba Isa Muhammad, wanda zai kawo mana cikakkiyar hudubar Juma'ar da ta kunshi zancen ɓerayen masu yaɗa cutar lasa.
Mai sauraro kai tsaye daga nan masallacin Juma'a National Quarter na ƴan sanda shiya ta ɗaya, wato Zanwan da ke nan birnin Kano, inda kuma tuni aka gabatar da sallar Juma'ar wadda limamin masallacin SP Muhammad Kabir Abubakar ya gabatar. Kai tsaye ina tare da babban limamin kuma akrama kallawo mai sauraro zai so ya ji a takaice hudubar wannan makon ni ta kunsa ko kuma karin haske.
A hudubar mu ta yau lokaci ne dangane da musamman abinda al'umma suke fama da shi, wani zazzabi na ciwon lasa wadda ainihin wato waɗansu jihohi da dama a wannan ƙasa suke fama da shi, wadda daga cikin jihohin hadda nan jihar Kano muka yi tsokaci a kai da kuma shawarwari na yadda za a samu kariya daga kamuwa da wannan cuta. Wannan cuta kamar yadda masana suka bada bayani, an samo ta ne ko tana samuwa ne daga ɓeraye. Hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda al-Imamu al-Bukhari da al-Imamu Muslim suka fitar. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce akwai waɗansu dabbobi guda biyar mabarnata ne, duk inda aka gansu a ainihin wato kashe su saboda cutarwa da suke riskarwa ga ainihin wato dan adam, wanda daga cikin waɗannan dabbobi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci ɓera a ciki. To don haka lalle wannan kalubale ne a gare mu mu yi kokari mu kare gidaddajin mu da wuraren zaman mu daga ainihin wato shigan waɗannan beraye. Masana wannan harka ta lafiya, Allah ya saka musu da alkhairi, sun ba da ainihin wato shawarwari game da hanyoyi da za a bi domin a samu kariya, na daga ciki yawaita wanke hannaye da kuma kula da abincin da mutum yake ci, ya zama ya tsaftace mazubin abincin, sannan kuma abincin ya zama ko da yaushe yana rufe, idan ya gama ci ya ainihin wato mayar ya rufe shi ya kuma adana shi a wuri wanda yake bera ba zai samu kaiwa zuwa ga wurin ba, sannan kuma ya kula da yanayin tsarin gidansa ta yadda zai zama kaya ba a cunkushe ba, yadda beraye za su samu dama na kaiwa da komowa, sannan dafa abinci ya zama ya dafu sosai, idan kuma an buƙaci a sake cin wannan abincin daga baya to a sake dumama shi ya zama yana da zafi. Waɗannan suna daga cikin hanyoyi da masana suka bayar wadda al'umma ya kamata ta bi, amma dai babban al'amarin shi ne mu ji tsoron Allah, mu mai da al'amuran mu zuwa ga Allah. Waɗannan jarabawa duk sukan faru da mu ne sakamakon miyagun ayyuka da muke aikatawa, don haka bayi su koma ga Allah da fatan Allah ya ba mu kyakkyawar kariya, ya kuma ba mu iko da dama na bin shari'o'insa da dokokinsa gwargwadon hali.
Mi sauraro, sunana Abba Isa Muhammad daga masallacin Juma'a National Quarter ɗin sanda shiya ta daya da kinan Kano wato Zanwan, sai wani makon idan Allah ya kai mu.
To da yake muna cikin halin annobar ta cutar zazzabin lasa din wanda beraye suke jawowa, sai gashi shi ma limamin masallacin Juma'a na Masjidil Quba dake unguwar Tukuntawa Malam Ibrahim Abubakar Tofa shi ma ya tasa hudubar akan wannan cuta, inda shi ma ya jaddada cewar a kashe berayen, domin dai tuntun addinin musulunci ya jaddada mahimmancin tsafta, ya kuma ce a ringa kashe berayen idan an gansu saboda kiyaye lafiya da kuma kauracewa samuwar cututtuka, al'amarin da ke ƙara tabbatar da gaskiyar ma'aikin, domin dai gashi yawa sama da shekara 1400 kenan da fitar hadisin, amma kuma har yanzu ana ci gaba da ganin gaskiyar ma'aikin dan Amina dan Abdullahi Sadiqul Masduku.
Duba wannan rana, kamar yadda muka sani cututtuka ne wannan lasa da take damu mu, kuma an ce wannan cuta daga bera ne, zamu da gaskata manzon Allah da yake cewa kwaruka guda biyar a kashe su, daga cikin su hadda wannan bera, kuma sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gaya mana tsafta tana daga cikin imani, wannan da haga Annabi sallallahu alaihi wasallama mu da ganin mu ujizar sa ta shekara gashi ana 1400 da ma misalin hijira sa, amma ya faɗa abinda misalin zai kasance kuma ya riga ya kasance sallallahu alaihi wasallam.
To da fatan zamu tashi tsaye mu dauki matakan da suka kamata don rabuwa da cutar lasar. To anan kuma wasu mutane ne suka bi dare suka soma ginin akalla gidaje 10 akan tsakiyar titin gwamnati na kofar Dawanau zuwa garin Dawanau da ake aikin ginin su a halin yanzu. Al'umar yankin dai wanda suke makwabtaka da titin, musamman ma daidai wata unguwa da ake kira garin Katsinawa, sun kwanta da daddare sun bar titin lafiya kalau yadda yake, amma kuma wani abun mamakin suna tashi da safe sai suka tarar da wani gini an soma akan tsakiyar titin wanda akalla ya kai girman gidaje 10 ko kuma a ce fadin fulotai 10, dan haka ne ma suka cika suna kallon ikon Allah na wannan abun mamakin. Ginin cikin tsakiyar dare a tsakiyar kan titin gwamnati wanda ake aikin gina shi a halin yanzu, kuma wani abun mamakin shine yanda suka ce ginin ko kusa ko alama bai yi kama da ginin aljanu ba, balle a ce su ne suka bi dare suka fara ginin gidaje irin na mutane akan tsakiyar titin, dan haka tabbas wasu mutane ne da ba a san ko su waye ba suka yi wannan gini akan tsakiyar titin gwamnati, lamarin da ke kama da taro araje da faffadan kai ko da dai watakila sun shirya ne, tunda dai Hausawa sun ce duk makawan da kaji ya ce ai wasan jifa to akwai yuwar ya taka dutse. To jakada Yusuf na Daba Ismail dai ya je wannan waje ya kuma ganewa idansa wannan gini, har ma ya zanta da mutanen ta bakin wani jagoran su.
Sunana Mustafa Abubakar a garin Katsinawa. Abin da ya tara mu a wannan waje shine wasu bayan Allah ne banda bamu san ko su ai ba. Gwamnati tana mana titi wanda ta so da kofar Dawanau zuwa garin Katsinawa wanda muke sa ran zai iya wucewa har garin Dawanau. Wasu bayan Allah suka zo suka tara wannan kan hanyar, suka kama gini akan hanyar, akalla sun iya fulota ya kai kusan guda 10. Kuma wannan hanya gurin ba ai ma ginin ba. Ruwan yana koma gidajen mutane ne musu barna. Yanzu kuma sun zo sun yi gini akan wannan hanyar kuma kan titin da gwamnati take ginawa inda asalin titin kenan. Suka suke gina suke nema kuma su karkasa titin wani waje.
To jakadan namu dai ya tuntubi shugaban karamar hukumar da ake wannan aiki ta Ungoggo Abubakar Ali wanda ya bashi bayanin babu murya cewa za su tattaki su je wajen su kuma bincika al'amarin su dauki mataki. To a bangaren abinda ya shafi dalibai kuwa kwamitin samar da kuɗi da kuma mutanen da za su tsara zaben shugabannin kungiyar daliban jihar Kano ta ƙasa NACS sun ce sun sallata za su huta ba za su iya ba, dan haka ne suka mika kungiyar kacokan a hannun gwamnati kamar yadda shugaban kwamitin Comrade Ilyas Suleiman ya bayyana.
Muna ta fushin ya za a yi a samu yaran nan su zabe, ya za a yi a samu a zo a yi zabe a samar da shugabanci, amma sai abin ya gagara. Sai ya zamanto cewa tun wannan lokaci zuwa yau wajen wata shida muna ta bibiya akan ya za a yi abi yaki wa kaga ya zamanto cewa zamu zalunci dalibai kenan. Sai muka ga tunda wasu daga cikin mu dun gama muka kirawo kanmu into order akan cewa ya kamata mu zo mu sauka, mun mika wannan al'amura ne gabaki daya a hannun gwamnati, gwamnati za ta yi dukkanin abin da ya kamata ta yi.
To kafin mu je ga labarin yadda su da ufataken dare suka fito da wani sabon salon yi wa baburan a daire ta sautsirara cikin dare, bari mu je ga wani labari da dumudumin sa wanda ya ishe mu cikin daren nan domin dai shi ma a daren ya faru, inda aka zargin jami'an hukumar Karota sun yi shigar sun kuru cikin wannan dare, sun yi wa ƴan kasuwar Farm Center shammace, sun ruguje musu tarin rumfuna da tebura ƴan tamfurare tun daga bakin titin da ke jigin gidan kallo na Marhaba Cinema ya tafiye yamma har ya hade da titin zuwa Zaria. Saboda yadda hukumar Karotar ta ba su wadi amma suka ki tashi, dan haka ne ita kuma ta yi musu shiga cikin dare bayan sun tashi sun koma gidajensu.
Sunana Yakubu Hussein Ibrahim Maji wanda aka fi sani da Mai Salati, ni ne shugaban matasa na kasuwannin waya na jihar Kano. Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To abin da ke faruwa shine Karota ta ba da notice bakin iya wanda za ta iya kuma ta zuta shugabanci ya iya bakin kokarinsa don wayewa da al'umma kai ya zama cewa an bi doka da oda. To Allah ya sani saboda yanayi da ake ciki na rikita-rikita shugabanci da ake ciki, wannan abin ya kawo sai ko wasu daga cikin shugabanni suke nuna wa al'umma cewa wannan abin ba gaskiya bane. To yau kuma sai gashi hukuma da kanta ta shigo ta
abin suna man kai nake sayarwa kasuwa Farm Center. Tsagingimu ne yake fuwa na Rusau da aka samu anda suke Rusau Karota.
To sai dai muna samun labarin a wannan daren ne muka kira mai magana da yawun hukumar ta Karota na Bulisi Abubakar Kofan na Isa wanda yace aikin cikin dare ne baya gurin amma zai bincika.
To zan bincika gani tunda yanzu kake ga yanzu eh bana gurin zan bincika.
To yanzu kuma sai labarin yadda su da ufataken daren suka fito da wani sabon salon yi wa baburan a daire ta sautsirara a cikin dare, su bar shi fanko ba komai musamman ma idan ya gagare su dauka baki daya. Ga dai jakada Ma'azu Musa Ibrahim da cigaban labarin.
Sabon salon da yana faruwa ne a guraren da ake tara baburan a daren ta sahun da ma sauran ababen hawa, wanda idan sun zo sukan yi amfani da sabon salon musamman ma idan baburin a daren ta sahun ya gagare su dauka, sai su yi amfani da hikimar dauke muhimman kayansa cikin sauki su tafi su bar shi tsirara ko na ce muku gurugu ta hanyar cire masa tayoyi ko kuma gilashi, wanda a ƙarshe sukan bar shi a matsayin mai lalurar gani. Mustafa Abubakar Inkiya mai kayan zaki ɗaya ne daga cikin irin waɗanda al'amarin ya shafa, ya ce yana cikin murna game da tambayo mashi aure da aka yi, kawai sai murna ta koma ciki.
Mun je an tambayo mana ma aure, na zo na kwanta da farin ciki washe gari da asuba ina bacci babanmu ya kwankwasa min na bude, kawai yake ce mani yaya ga ba glass ba tayoyi a mashin dina me ya faru. Sai firgit na tashi na fito kawai sai naga duk abin da ya fada babu.
Tayoyin na ina aka
na baya aka cire guda biyu da glass din gaba, gaskiya sama da shekara 3 muna ajiye kayan mu a nan lungun akwai motoci ma haka ba ni kadai nake ajje mashin din ba amma haka bata taba faruwa ba gaskiya sai a kaina
akwai masu gadi a gurin
akwai karnuka a gurin to amma gaskiya ban mu ji wani motsin komai ba an tambayo min su gilas din dai an ce 23 taya kuma duk daya an ce 10,011
to sai dai fa ba akan wannan matashi kadai al'amarin ya faru ba har ma da sauran yan ajere ta sahu wanda suka ce irin wannan aikin na su Musa dangin nomau ya dade yana faruwa
kafin sallar asuba zamu lafulfuli kawai muka zo muka tara an cire mana gilas naje na tambiyo kudin su an ce min 20,000 da yan kai amma Allah bai bani iko na sa ba ana yi wa masu ajere sahu da yawa irin wannan halayya ina kira ga wannan masu aiki da su ji tsoron Allah su kiyaye su rika tunanin za su je lahira su tadda Ubangiji
ni ma ina daga cikin wanda aka sace wa gilas din adere ta sahu lokaci lokaci muna dan kaiwa gadi to ranar sai aka yi rahin sa'a ba samu mun kai gadi ba kuce wanda zamu yi kai sai muka ga babu wannan gilas an kwashe mana to cikin ikon Allah muka bi sawu iya dai yawan mu Allah cikin ikon sa mu samu wannan gilas ba ina kira mu ga matasa mu masu wannan harka duk wani mai dukiya ya tsaya ya kula da kayansa domin saboda mutane ba gari abinda kai kare na wani so yake ma yaga ya raba ka da shi
a zantawar mu da wani mai gadi ya ce irin wannan sabon salo na su Musan ya dade yana faruwa koda a guraren gadin ba wai gurin da ake ajewa ba masu gadin ba
eh ana iya samu a dauka mutum haka ba tare da ka sani ba in aka dauke mutum abu zai tanaci sai an biya shi ba tare da kai kuma ka san wa ya dauka ba dole dai ku yi kungiya kungiyar da za ku biya shi
da fatan masu adede ta sahun za su ci gaba da bashi kyakkyawan tsaro tunda Hausawa suna cewa maso abin ka yafi ka dabara Mu'adh Musa Ibrahim Baba Suda
to labarin dai yana daya daga cikin labaran da muka sanya muku a shafin mu na Facebook inda al'umma da dama suka bibiye shi har ma wasu suka bayyana ra'ayoyin su akai dan haka ne ma jakadiya Hafsat Ibrahim Zakariya ta leka mana shafin
sakon farko cewa yake wannan masifa dai ta zama ruwan dare a garin nan na sata baburan a daidaita sahu fatan mu dai masu baburan su ƙara tsaurara tsaro akan abubuwan su idan an kama barawo kuma a hukunta shi sako daga Sammani Abdullahi fan shekara shi kuwa sakon Abduljalil Shehu Alihu cewa yayi a gaskiya wannan halayyar kuma baya ce ga al'umma sannan babu kyau dadin dadawa a addinance sakon Mustafa Isa Mustafa cewa yayi kowa idan zai shiga gida ya dinga kwance tayarsa da gilashi yana shiga gida da shi saboda yanayi na lokaci zamu dakata da sakon Abubakar Kwalli inda yake cewa Allah ya kyauta abin da ya fara wuce gona da iri masu sakonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai ba mu damar karanto sakonnin ku ba mun gani muna godiya
to kuma dai za ku iya bibiyar shafin namu na Facebook da FM Kano 88.5 dan ganin irin labaran da muke sanya muku har ma ku bayyana ra'ayoyin ku akai ko kuma ma ku ziyarci shafin mu na internet www.dalfmkano.com don ku saurari shirin kaco kan baki daya ko kuma ma ku saurari shirye-shiryen tashar kai tsaye duka dai a wannan shafi mu ne muku godiya Allah Ubangiji ya bar zumunci za mu karkare shirin na wannan rana na fi Isa Lissine da taimakon Hassan Mamuda ya usuka kiciniyar sada ni da ku sai abokan aiki ɗan biyar sarakan zazu ni kuma da na shirya na gabatar Ibrahim Abdullahi soran dinki nake mana fatan mu yi hutun ƙarshen mako lafiya wassalamu alaikum.